Ramadan watan alfarma, Ramadan watan akwai girewa.
MB Prince,
Ramadan watan akwai falala.
Yo Erwa Azile, yaro dan talaka. Ha.
Sumar on the beat.
Marhaban ya Ramadan.
It's time for Ramadan.
Welcome ya Ramadan.
Wonder season.
Ramadan, Ramadan.
Kacin waɗannan zunuban mu za a yafe gulmazan can banza duk mu ajiye shi gefe domin Allah na kallon ka fakar ya kake kallade ibada sai ka dage dare rana har da safe watan neman lada zunuban ka za a goge nema kariya mahasadan ka za ka doke all the props will be okay it's time to kill the devil love and make the god level up no more eating danger love in the night you eat enough charity humanity show the other people love sadaka ka bayar sadaka wasar aikin ashadu ka basar roke ubangiji shine kadai zai tufafar jikin ka ya kyafar watan banon zallada dole na tunatar
Ramadan ya Ramadan
it's time for Ramadan
welcome ya Ramadan
wonder season
Ramadan Ramadan
Ramadan Ramadan
Marhaban ya Ramadan
it's time for Ramadan
welcome ya Ramadan
wonder season
Nazo da shi duk abin da ba addini bane ka share shi shaye shaye bin mata dan Allah ya da shi ci gaba kake so Qur'ani kar ka kyale shi lazumi addu'a sallan dare ma har da shi wuta a kulle kofan aljanna an bude shi sadaka da zakka in har da hali ba da shi daren lailatul qadr kar fa ka manta da shi ba fada babu gaba ba fushi in har ka roki gafara a yanzu za a amsa shi
Ramadan
It's time for Ramadan